ya fi son ti anan kada yake ba san wakanti. In the streets I'm an ace baby, oh you wanna have a taste baby, go ahead back you the case baby, you're part of the reasons why I make change daily. It's gotta make you mine, my faith ain't shaky, cause when I'm with you all I see is grace, great lady. Ye the case they made, buzz ain't here back you the cover, but I'ma give you more than what they gave Tracy. Santi wane an hada madara da zuma, ga saken ziki har da hanamura, ga shi yana gyara murya. Ki da shi na sashen lagwada ya jima, dan zama da yunwa yakan ja ulsa. Ga madara ga kujera na kawo zauna, sha baby while I let it flow like I'm your plumber.
Sha madara baby,
irin wannan ya fi son ti.
Sha madara baby,
anan kaɗai yake ba a samu hakan ti.
Sha madara baby,
baby freaking hard hata kai na shan ti.
Sha madara baby,
taka mini miki mani.
Sha madara baby,
irin wannan ya fi son ti. Anan ka ɗaya ke ba a samu hakan ti.
Sha madara baby,
baby freaking hard hata kai na shan ti.
Sha madara baby,
taka mini miki mani.
Buga mini sauti nja miki baiti, madara ashe da santi, sake bani danci.
Sha madara
baby,
anan kaɗai yake ba a samu hakan ti.
Sha madara baby,
baby freaking hard hata kai na shan ti.
Sha madara baby,
taka mini miki mani.
Sha madara baby,
irin wannan ya fi son ti.
Sha madara baby,
anan kaɗai yake ba a samu hakan ti.
Sha madara baby,
baby freaking hard hata kai na shan ti.
Sha madara baby,
taka mini miki mani.